إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwarmu a wannan majalisi mai albarka na Masjidul Tauhid wanda yake kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake JRA a garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wannan shine majalisi na 97 a wannan yammaci na Alhamis 6 ga watan Rabi'ul Awwal hijran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yana da shekara 1445 wanda yake dadai da 21 ga watan 9 shekara ta 2023 idan ba a mance ba a halkar da ta gabata muna kan riwaya ta biyu cikin riwayoyin da suke bayyana mana yadda aka samar da laqabin Amirul Mu'minina wa Sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah yarda da shi wannan riwaya ta biyu idan ba a mance ba mun karanta kan cewar riwaya ce da aka samo ta daga Muhammad ibn Shihab الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الله مسا رحمه دغا عمر ان عبد العزيز شيوا يا تنبيي ابو بكر بن سليمان بن ابي خيثمه داي دغا cikin tabi'an musulunci kan cewar lokacin da sayyidina abu bakar Allah yarda da shi ya kasance shine jagora na al'umma muslimi idan an tashi rubuta wasiqa a madadin sa ko da yawun sa ana rubuta min Abi Bakar khalifati Rasulillah to bayan Abu Bakar ya tafi sai Sayyidina Umar yazo Allah yarda da shi sai ake rubuta min Umar bin al-Khattab khalifati Abi Bakar to sai Umar dan Abdul Aziz Allah masa rahama ya tambayi Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Khaythama ɗaya daga cikin tabi'ai cewa wa aka fara yi wa laqabin Amirul Mu'minin to shine Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Khaythama yace shi ma yayi irin wannan tambayar wa kakassa kakassa kuma sahabiya ce kaga sahabi zai yiwu ya rayu a lokacin da aka fara wannan laqabi wa sayyidina Umar zai zama kenan yana da masaniya akai to ya tambayi kakarsa da ake kiranta Ash-Shifa'u kan yadda aka fara wannan laqabi wa sayyidina Umar to shine ta bayyana masa cewar sayyidina Umar lokacin da yake khalifa ya rubuta wasiqa zuwa ga gwamnan sa a Iraki akan ya aiko masa mutum biyu daga Iraki waɗanda suke karfafa madaukaka zai musu tambaya akan Iraki da kuma mutan Iraki yaya jagoranci ke gudana a Iraki to shine wannan gwamna na Iraki ya aiko masa da mutane guda biyu mutum na farko Labid bin Rabi'a mun yi takaitaccen tarjumar sa mutum na biyu Adi bin Hatim At-Ta'i shi ma mun yi takaitacciyar tarjumar sa waɗannan mutane guda biyu da gwamnan Iraki ya aiko su zuwa ga Sayyidina Umar saboda buƙatar da Sayyidina Umar ya nuna kan a aiko masa su da suka iso garin Madina suka shiga farfajiyar masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka kwantar da raƙumarsu da suka shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi kitibus da ɗaya daga cikin sahabban annabi Amr ibn al-As, Allah ya yarda da shi, shi ma mun yi takaitacciyar tarjamarsa. Sai suka ce masa, ya Amr sta'dhilna ala amiril mu'minin, ya kai Amr je ka nema mana izini, muna so mu shigo ga amirul mu'minin. Kaga su suka fara wannan lakabin kenan a wannan riwayar, waɗannan mutane guda biyu, Labid bin Rabi'a da Adi bin Hatim at-Ta'i. To Amr dan As da ya shiga gurin Sayyidina Umar sai ya ce, assalamu alayka ya amiral mu'minin, ya masa sallama, ya kira shi da amirul mu'minin. Wannan gaba a nan muka tsaya a halkar da ta gabata, kenan za mu tashi daga martanin da Sayyidina Umar ya mayarwa Amr dan As lokacin da ya ce masa, assalamu alayka ya amiral mu'minin, ya masa sallama ya ce, ya kai amirul mu'minina. Faƙala lahu Umar, lokacin da ya yi wa Umar sallama kuma ya kira shi da amirul mu'minin, sai Sayyidina Umar Allah yarda da shi ya ce masa, ma badalaka fi hadha al-ismi ya ibn al-As, ina ka bankaɗo wannan suna, yaya aka yi ka samu wannan suna, ta yaya aka yi wannan suna bayyana gare ka. Kenan abun ya burge Sayyidina Umar, kuma ya yi mamakin yadda aka yi Amr ɗan As ya kira shi da wannan suna, amiru shugaba ko sarki, al-mu'minin na mu'minai. To kaga Sayyidina Umar a nan ya samu lakabi. To shi ne yake tambayan Amr ɗan As, Allah yadda da shi, ina ya samu wannan suna, yaya aka yi wannan suna ya bayyana gare shi. Ya ce, la tukhrijanna mimma qulta, lallai fa tabbas sai ka fitar min ta ina ka samu wannan suna, ta yaya aka yi ka samu wannan suna, ka bayyana mu. Kala na'am, sai ce, to ba wani abu zan bayyana maka. Ya ce, qadima Labid ibn Rabi'a wa Adi ibn Hatim fa qala ista'dhillana ala amiril mu'minin fa qultu antuma wallahi asabtu masma innahu amirun wa nahnu al mu'minun. Ya ce, to bari ka ji yadda aka yi wannan suna ya bayyana gare ni. Ya ce, qadima Labid ibn Rabi'a, Labid ibn Rabi'a ya iso garin Madina, wa Adi ibn Hatim, shi da Adi ibn Hatim, waɗannan mutane guda biyu sun iso garin Madina. Da suka iso gare ni suka same ni a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala, sai suka ce mun, ista'dhillana ala amiril mu'minin, je ka nema mana izini a gurin amirul mu'minin. Fa qultu, sai na ce, wannan magana Amr ce, ya ce, sai na ce, antuma wallahi asabtu masmuhu, asabtu masmahu, sai na ce musu, wallahi lallai ku kun dace da sunansa. Wannan sunan shi ya fi cancanta a yi laƙabi wa Sayyidina Umar da shi amirul mu'minin. Innahu amirun, tabbas shi shugaba ne, wa nahnul mu'minuna, mu kuma mu'minai ne. Kenan ya cancanci mu ci gaba da gaya masa wannan suna na amirul mu'minina. To wannan labari da Sayyidina Umar ya ji daga Amr ɗan As sai ya burge shi, sai ya karɓi wannan laƙabi. Shi ma tun daga nan duk lokacin da ya tashi rubuta wata wasiƙa, sai ya rubuta min Umara amiril mu'minina. Sannan idan za a rubuto masa wasiƙa, sai a rubuta ila amiril mu'minina. Shi ne anan ya ce, fajaral kitabu min zalika al-yawm, tun daga wannan rana sai duk in an tashi rubutu ake rubuta amirul mu'minin. To wannan shi ne farkon fara yi wa Sayyidina Umar wannan laƙabi na amirul mu'minin. Kenan fara yi masa wannan laƙabi ya samo asali ne daga mutane guda biyu da gwamnan Iraki ya turo su garin Madina gurin Sayyidina Umar saboda tambayoyi da yake so ya musu. Su kuma a tunaninsu tunda sun ga su mu'minai ne, shi kuma shugabansu, to me zai hana su kira shi da amirul mu'minina. To tun daga nan sai aka ci gaba da masa wannan laƙabi na amirul mu'minin. Wannan ita ce riwaya ta biyu da ta bayyana mana sababin da yasa aka fara yi wa Sayyidina Umar, Allah yarda da shi, wannan laƙabi na amirul mu'minin. Idan mun kula za mu ga ta bambanta da riwaya ta farko. To bari mu je riwaya ta uku. Wa fi riwaya, a wata riwaya daban, ma'ana riwaya ta uku da ta bayyana sababi da dalili da yasa aka fara yi wa sayyidina Umar wannan laqabi na Amirul Mu'minin aka fara kiransa da Amirul Mu'minin anna Umar radiyallahu anhu qala antumul mu'minuna wa ana amirukum an wannan riwaya ta uku ita kuma abin da take bayyanawa shi sayyidina Umar din da kansa yake cewa sahabbai antumul mu'minuna ku mu'minai ne wa ana amirukum ni kuma shugabanku ne ka daga sai ku ci gaba da kira na amirul mu'minin cewa sayyidina Umar shi da kansa ya bijiro musu da wannan laqabi na amirul mu'minin tun daga nan kuma sai suke kiransa da amirul mu'minin fa huwa samma nafsuhu sayyidina Umar shi da kansa ya kira kansa da wannan suna na amirul mu'minin kenan riwayoyi guda uku da muke da su mabambanta waɗanda suka bayyana sababin da yasa aka fara yi wa sayyidina Umar wannan laqabi na amirul mu'minin riwaya ta farko ta bayyana cewar da sayyidina Umar yazo ana ce masa khalifatu khalifati rasulillah to kaga kenan wanda zai zo a bayan sayyidina Umar za a ce masa khalifatu khalifati khalifati rasulillah to abun sai suka ga zai yi tsayi sai suka yi tunanin to wane suna za su sa wanda duk wanda yazo ya hau kan wannan kujera ta jagoranci kujerar jagorancin al'umma musulmi kawai wannan sunan za ana gaya masa to shine su ya su suka ga cewa tunda su mu'minai ne shi kuma shugaban su to suna kiransa mana da amirul mu'minin wannan riwaya ta farko kenan wacce imamu ibnu sa'd ya kawo ta cikin littafin sa at-tabaqatul kubra ita kuma riwaya ta biyu wacce muka kammala karatun ta yanzu wacce aka samu ta ta hanyar Muhammad bin Muslim bin Shahab az-Zuhri wacce take bayyana cewa Umar dan Abdul Aziz ya tambayi Abubakar bin Sulaiman bin Abi Khaisama ɗaya daga cikin tabi'an musulunci kan yaya aka fara wannan laqabi na Amirul Mu'minin wa Sayyidina Umar shine shi Abubakar bin Sulaiman bin Abi Khaisama yace shi ma yayi irin wannan tambayar wa kakarsa Ash-Shifa shine ta bashi amsa cewar Sayyidina Umar ya tura wa gwamnansa da yake Iraki kan ya turo masa mutane guda biyu masu ƙarfi madaukaka zai tambaye su akan Iraki da kuma mutan Iraki to da ya tashi turowa sai ya turo Labid bin Rabi'a ɗaya daga cikin sahabban Annabi da Adi bin Hatim at-Ta'i shi ma ɗaya daga cikin sahabban Annabi waɗannan mutane guda biyu da suka iso Madina suka shigo masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka haɗu da Amr ibn al-As Allah yarda da shi sai suka ce masa je ka nema mana izinin shigowa gurin Amirul Mu'minin to shine Amr dan As yace lallai kun dace tabbas mu mu'minai ne shi kuma shugaban mu ne to tun daga nan sai ake yin wannan laqabi wa sayyidina Umar na Amirul Mu'minin riwaya ta uku kuma ta bayyana cewa shi Umar din da kansa shi yayi wa kansa wannan laqabi na Amirul Mu'minin cewa tunda su mu'minai ne shi kuma shugaban su to ana kiransa da Amirul Mu'minin to a natijar da zamu fita da ita a ƙarshe zai iya yiwa duka waɗannan riwayoyi sun tabbata zai iya yiwa sayyidina Umar yayi wa kansa su ma waɗancan sun zo da wannan laqabi daga Iraki waɗancan mutane guda biyu Labid bin Rabi'a da Adi bin Hatim at-Ta'i sannan su ma sahabban Annabi din zai iya yiwa duk sun yi wa sayyidina Umar wannan laqabi yace wa bidhalika yakunu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu awwalu man summiya bi amiril mu'minin wa annahu lam yusbaq ilay yace to da haka zamu fahimci cewar lallai sayyidina Umar shine farkon wanda aka fara kira amirul mu'minin babu wani wanda ya riga ya shi zuwa ga wannan laqabi na amirul mu'minin kenan wa sayyidina Umar aka fara yiwa wannan laqabi yace wa idha nazara al-bahithu fi kalami ashabin nabiy sallallahu alayhi wa sallam ra'a anna jami'ahum qad ittafaqu ala tasmiyatihi bi hadha al-ism idan me karatu yayi dube zuwa ga maganganun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga duk dokacin su duk gabaki dayan su sun yi ittifaki wajen kiran sayyidina Umar da wannan suna wasara lahu fi jami'il aqtari fi hali wilayatihi sai wannan suna ya kasance ga sayyidina Umar ga dukkan sassa na garuruwan da musulunci ya mamaya a lokacin jagorancin sayyidina Umar to sai wannan laqabi ya watsu duk in an tashi za a yi magana kan sayyidina Umar sai a kira shi da Amirul Mu'minin to wannan shine ya kawo mu karshen bayani dangane da yadda aka yi aka fara wannan lakabi wa sayyidina Umar sa'annan kuma shine mutun na farko da aka fara masa wannan lakabi na Amirul Mu'minin duk wanda zai zo daga bayan sa sai shi ma a kira shi da Amirul Mu'minin amma shi dai sayyidina Umar din shi aka fara yi wa wannan lakabi to zamu je zuwa ga sabon maudu'i wato sabon topic yace sifatul faruqi wa hayatuhu ma'a usratihi wa ihtiramuhu li ahli albayt in mun kula da wannan maudu'i yana dauke da bangarori guda uku wannan maudu'i sabon maudu'i da muka shiga yana dauke da bangarori guda uku bangare na farko sifatul faruq zai bayyana mana wasu daga cikin siffofin sayyidina Umar wasu daga cikin halayyar sayyidina Umar wasu daga cikin dabi'u na sayyidina Umar ana karanta siffofi dabi'u halayya na sayyidina Umar ba dan mu ji mu girgida kai ba dan mu ji mu dauki izina mu dauki darasi mu samu abun koyi saboda muna da kyakkyawan koyi dangane da annabi da sahabbansa laqad kana lakum fihim uswatun hasana lallai cikin rayuwarsu kuna da kyakkyawar koyi saboda haka a lokacin da ake karanto siffofi na nagarta daga sayyidina Umar Allah yarda da shi ba wai ana so mu ji mu jinjina ko mu yi mamaki bane tabbas jinjina wannan daga cikin hikimomi da suke sa a karanta tarihi a jinjina wa sayyidina Umar a ƙara ganin girman sayyidina Umar soyayyar sayyidina Umar ta ƙara shiga cikin zukatan al'umma musulmi saboda son waɗannan bayin Allah imani ne son sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam imani ne to yanzu lokacin da kake karanta falalarsu da nagartarsu da kyawawan ɗabi'unsu za su gadar maka da soyayyarsu to a lokacin da soyayyarsu ta karu a cikin zuciyarka imaninka shi ma zai karu saboda son su imani ne kin su kuma munafurci haka Imam Tahawi ya bayyana cikin littafin sa Aqidatu Tahawiyya a cewa wa nuhibbu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a karshe sai ya ce wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan son sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan addini ne mai addini shike son sahabban annabi wa imanun sannan son sahabban annabi imani ne mai imani shike son sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan son sahabban annabi addini ne son sahabban annabi imani ne son sahabban annabi ihsani ne ma'ana kyautatawa ne kenan mai addini mai imani mai kyautatawa shike son sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan kyamar sahabban annabi kafirci ne kafirai suke kyamar su in mun kula ko lokacin da annabi yayi ta'artabu da mushrikai da kafirai zaka ga wanda suke kyamar su kafirai ne amma mu'mine ba su kyamar su da munafukai munafukan da suke zaune da annabi a garin Madina su ne suke kyaman sahabban annabi to haka a yau duk wani wanda yake kyaman sahabin annabi zai iya yiwa yana ɗayan biyu ko kuma ya zama cikin kafirai ko kuma ya zama cikin munafukai dama kafirai suke kyaman su in ba kafiri bane to munafiki ne koda ko yana tare da musulmai ko yana tare da musulmai idan ya zamanto baya son su yana kyaman su to munafiki ne haka Imam Tahawi ya bayyana a cikin littafin sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fadi cikin hadisi cewar la yuhibbu ahlal madinati illa al mu'min kaga annabi ma da kansa ya tabbatar cewa ba wanda zai so sahabban sa sai mu'min yace ba wanda zai so mutan madina su waye mutan madina sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam al ansar kuma kaga in har an yi batun ansar dole a yi batun al muhajirun saboda suna gaba da al ansar tunda annabi yana cikin al muhajirun annabi yace la yuhibbu ahlal madinati illa al mu'min ba wanda zai so mutan madina sai mu'min to kaga kenan mu'mini shike son sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to gaba ta farko da zamu karanta a wannan sabon maudu'i da muka shiga za ta bayyana mana siffofi da sayyidina Umar ya siffanta da su dan mu samu ƙarin soyayya ta sayyidina Umar sannan kuma mu fahimci irin nagarta ta sayyidina Umar sannan kuma abu na ƙarshe mu yi ƙoƙarin koyi da sayyidina Umar wajen kwatanta wasu daga cikin abubuwa da yayi na burgewa, wasu daga cikin siffofi da ya siffanta da su na girma da karamci. Gaba ta biyu ta wannan maudu'i ya ce wa hayatuhu ma'a usrati, za mu karanta rayuwar sayyidina Umar tare da iyalansa, za mu ga yanda sayyidina Umar ya mu'amalanci iyalansa, shin ya musu mu'amala ta ja a jiki wacce zai ga abin da suke aikatawa ba daidai ba ya kauda kai ya ki musu magana, ko kuma ya yi ƙoƙarin ɗora su kan turba da nuna musu gaskiya ko min ɗacinta? Wannan za mu zo mu gani a ƙarƙashin wannan gaba ɗin. Sai kuma gaba ta ƙarshe wa ihtiramuhu li ahlil bait, da kuma yanda sayyidina Umar yake girmama ahlul baiti. Ahlul baiti wato wanda suka fito daga gidan annabta kenan, waɗanda suke da dangantaka ta kusa sosai da annabi sallallahu alaihi wasallam, kama daga ‘ya’yansa, matansa, da kuma baffaninsa, da kuma ‘ya’yan baffaninsa. Waɗannan su ne ahlul baiti, su ma za mu zo mu ga bayani a kansu. To gaba ta farko da za a fara ya ce awwalan ahammu sifatil faruq, maudu'i na farko da za a fara dubawa a wannan gabar shi ne mafi muhimmanci cikin siffofin al-faruq sayyidina Umar kenan. Al-faruq kamar yadda muka karanta a baya yana daga cikin lakabi da aka yi wa sayyidina Umar saboda shi ne wanda ya tantance tsakanin zare da abawa, shi ne wanda ya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya, shi ne wanda ya bambance tsakanin musulunci da kafirci, shi yasa ake masa lakabi da al-faruq. Ibn Mas'ud Allah yarda da shi yake cewa ma zilna a izzatan mundu aslama Umar, ba mu gushe ba muna madaukaka tunda sayyidina Umar ya musulunta, da suna cikin angwama da kaskanci da cin mutunci da takuri, amma daga musuluntar sayyidina Umar sai suka samu izza da daukaka da buwaya. Yace da ba mu isa mu fito mu yi sallah bainal jama'a ba jikin ɗakin Ka'aba, amma da sayyidina Umar ya musulunta kowa zai zo ya sallarsa har hankalinsa a kwance. Ran da sayyidina Umar ya musulunta ana sallah a gidan Darul Arqam bin Abil Arqam, nan ake buya ayi sallah. Sayyidina Umar ya ce a fito a zo ayi sallah a farfajiyar ɗakin Ka'aba. Aka fito aka zo aka kwalla kiran sallah, mushrikai suka fito da gudu, wannan ya fito da gudu, wannan ya fito da gudu, kowa ɗauke da takobi. In sun zo sun ga sayyidina Umar sai kowa ya yi burki ya koma, saboda kwarjini da haiba da sayyidina Umar ke da shi. To shi yasa sai aka kira shi da al-faruq, wanda ya bambance tsakanin kafirci da musulunci. To anan zai zubo mana wasu daga cikin muhimmai na siffofin sayyidina Umar Allah yarda da shi. Ina ga za mu je zuwa ga kai tsaye, ba za mu tsaya mu yi ta karatun bayanai wanda suke masu tsayi su ja mu lokaci da yawa ba. Za mu tafi kai tsaye siffa ta farko da za mu fara karatu kanta, shafi na 164 inda ya ce zuhuduhu, za mu tashi daga kan nan. Shi ne mafi muhimmanci cikin siffofinsa da za mu fara dubawa. Za mu karanta siffofi kusan guda uku, sai kuma mu tafi gaba ta biyu hayatuhu ma'a usratihi. Wannan zuhuduhu shi ne abu na farko da za mu duba cikin siffofin sayyidina Umar, sai mu tafi wara'uhu abu na biyu, sai kuma abu na uku tawadu'uhu. Waɗannan siffofi guda uku za mu ɗauka mu karanta su a wannan gaba ɗin. Zuhuduhu wato zai yi mana bayani kan zuhudun sayyidina Umar. To gabanin mu shiga cikin karatu dangane da zuhudu na sayyidina Umar, akwai buƙatar mu san me ake nufi da zuhudu. In an ce zuhudu, har Bahaushe ma zuhudu yake cewa ne akwai zuhudu, wane yana da zuhudu. To sai dai kuma fassarar kalmar zuhudu da galibin mutane suke yi, in ka duba sai ka ga ba ita malaman musulunci suka yi wa zuhudu ba. Galibi mutane in sun tashi fassara kalmar zuhudu suna fassara ta da gudun duniya, ko zuhudu ana fassara ta da
gudun duniya. To in ka gudu duniya ina zaka tafi? Dole in mutun ya gudu daga duniya sai dai tafi lahira. To gashi kana raye a duniya kuma a ce kana gudun duniya. To shine kamar fassarar bata fito sosai ba. A ce zuhudu gudun duniya, kamar fassarar bata fito sosai ba, tare da cewa an ce gudun duniya ma'ana yana kau gudun kayan kawa na duniya. To amma asalin fassarar da malamai suka yi wa wannan kalma ta zuhudu, idan mun duba tunda kalma ce ta larabci, kalmar zuhudu kalma ce ta larabci, to ɗaya daga cikin manyan malamai na larabci waɗanda suka yi fassara wa kalmomi na larabci ya bayyana kalmar zuhudu da karantawa. Karantawa kenan, yanzu an ce wane yana da zuhudu, ma'ana wane mai karantawa ne akan burace-burace na duniya, wane mai karantawa ne akan kayan kawa na duniya, wane mai karantawa ne akan buri na abubuwan kawa na duniya. Shine gundarin ma'anar da Ibn Faris ya bayar wa ma'anar kalmar zuhudu cikin littafin sa Mu'jam Maqayis al-Lugha, babban littafi ne na lugha da ya fassara kalmomi na lugha, cewa in an ce az-zuhudu, abinda ake nufi da az-zuhudu shine karantawa. In aka ce wani fulanun zahid bi ma'ana qalilul itina bid-dunya, in an ce fulanun zahid, wani zahid ne, ana nufin mai karantawa ne dangane da kayan kawa na duniya, ba shi da dogon buri a duniya. To shine da aka zo malaman addinin musulunci suka zo kokarin fito mana da ma'anar kalmar zuhudu, sai suke cewa kalmar zuhudu ma'anarta shine mutum ya rage buri a duniya, sannan kuma ya kalli duniya kallo na wulakanci. Idan yana kallon duniya wulakantacciya, to wannan ba zai bashi dama ya zama mai kokarin tanadi wa lahira, zai kauda shi daga faɗi tashin sai ya tara duniya. Saboda a lokacin da mutum ya zama faɗi tashinsa, shige da ficensa, ya ga ya tara abin duniya ne, to wannan yakan sa kafar mutum ta goce, sai ya zama an wayi gani ta ko ta wace hanya shi dai burinsa ya tara duniya, bai damu da hanyar da ya tara duniyar ba, hanya ce halartacciya ko kuma haramtacciya. To kaga idan mutum ya zama haka, to za ta iya kai shiga halaka. To abinda ake nufi da zuhudu a gurin malaman addinin musulunci shine mutum ya zamanto mai gajarta buri a duniya, sa'annan kuma mutum ya zamanto mai kallon duniya a matsayin wulakantacciya, ta yadda zai yi kokari iya iyawarsa ya maida hankalinsa zuwa ga lahira, tunda yana kallon duniya wulakantacciya, tunda wulakantacciya ce ai ba gurin zama bace. To yanzu me zai hana gurin da yake shine mafi daukaka, mafi girma, ya masa shiri, ya masa tanadi? Wannan shi ake kira zuhudu, kallon duniya wulakantacciya, kallon duniya wacce take gajeruwa, wacce za ta gushe kankanin lokaci. To tunda wulakantacciya ce, gajeruwa ce, za ta gushe kankanin lokaci, me zai hana in yi tanadi wa lahira wacce ita ce madaukakiya, wacce take wanzazziya, wacce take da tsayi? To wannan shine fassarar, wannan ita ce fassarar da malamai na addinin musulunci suka yi wa kalmar zuhudu. Mutum ya zamanto yana ganin duniya a idon saulakantacciya, sannan kuma yana ganin lahira madaukakiya, wannan shi zai bashi dama, shi zai bashi iko yayi tafafutukan tanadi wa lahira, ba wai tanadi wa duniyar ba, saboda duniyar ai takaitacciya ce, sannan bayan takaitacciya ce wulakantacciya ce. To wannan dai a takaice ƴan uwa musulmi sune ma'anonin da malamai suka bayarwa wannan kalma ta zuhudu. To anan gurin sai yake cewa fahima Umaru radiyallahu anhu min خلال معايشته للقرآن الكريم ومصاحبته للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم ومن تفكره في هذه الحياة الدنيا بأن الدنيا دار اختبار وابتلاء وعليه فإنها مزرعة للآخرة. Sayyidina Umar ya fahimta daga rayuwar da yayi ga Al-Qur'ani shine fahima Umar radiyallahu anhu min khilal muayashatihi lil Qur'an al-Karim daga rayuwar da Sayyidina Umar yayi da Al-Qur'ani Sayyidina Umar ya rayu da Al-Qur'ani a lokacin da ake saukar da Al-Qur'ani lokacin da ake saukar da Al-Qur'ani suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi za a saukar masa da Al-Qur'ani ya karantar da su Al-Qur'ani su iya karanta Al-Qur'ani su fahimci ma'anonin ayoyin Al-Qur'ani da sakon da Al-Qur'anin ya kunsa kuma su aikata shi a aikace to Sayyidina Umar gurgudan rayuwar da yayi da Al-Qur'ani ya fahimta da kuma lazumtar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yayi da kuma irin tunani da ke darsuwa a cikin zuciyarsa cewa wannan rayuwa ta duniya cewa bi anna dunya cewa ita duniya daru ikhtibarin wabtila wato sayyidina umar a bangarori guda uku nan ya fahimci cewa ita duniya daru ikhtibarin wabtila gida ce gida ne wanda yake na jarrabawa gida ne na gwaji ba wai gida ne matabbaci ba gida ne na gwaji gida ne na jarrabawa ta yaya sayyidina umar ya fahimci wannan ta bangarori guda uku sune bayyana su bangare na farko muayasha tahil alquran yanda ya rayu da alqurani ya fahimci haka bangare na biyu musahabatihi lin nabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya lazumci annabi daga maganganun annabi daga ayyukan annabi daga dabi'un annabi ya fahimci cewa gidan duniya ba madawwama bace ba matabbata bace gida ne wanda yake na jarrabawa gida ne wanda yake na gwaji sannan daga kuma irin tunaninsa a cikin zuciyarsa a kwakwalwarsa ya fahimci cewa duniya gida ne na gwaji duniya gida ne na jarrabawa kaman zakai jarrabawa ne ka tafi ka je ka jira sakamako wa alaihi to tunda haka ne fa innaha mazra'atun lil akhirah tunda duniya gida ne na gwaji duniya gida ne na jarrabawa to kenan duniyar ta zamanto gurin shuka na lahira a duniyar zaka shuka lahirarka in kai kyakkyawu ya shuka a duniyar sai ka samu amfani kyakkyawa a lahira in kai mummuni ya shuka a duniya sai ka samu mummunan sakamako a lahira kenan abin da ka shuka a duniya shi zaka girba a lahira duniya kamar gona ce ta yin shuka wacce girbin ana yin ta ne a lahira in kai shukar a duniya in kyakkyawa kyakkyawan iri ka shuka kuma bayan ka shuka kai hidima ma wannan irin da ka shuka saboda ka samu kyakkyawan amfani a lahira to zaka samu in kuma mummunan iri ka shuka a nan duniya sannan baka yi ma wannan irin da ka shuka hidima da dawainiya ba ka kenan a lahira ba zaka samu wani amfani ba haka zalika wanda ma kwata-kwata bai yi shukan ba shi kan zai tashi ame a tutar babu a lahira kenan to sayyidina Umar yana kallon duniya a matsayin gona ce da za a yi shuka cikin ta a girbi abin da aka shuka a lahira to wannan kallon da sayyidina Umar yake yi wa duniya kenan walizalika taharrara min saitarati dunya bi zakharifiha wa zinatiha wa bi وبريقها وخضع وانقاد واسلم نفسه لربه ظاهرا وباطنا سيدنا عمر tunda yana kallon duniya a matsayin gona ce da za a shuka lahira gona ce wacce za a yi shuka a girba a lahira to wannan yasa ya yanta kansa shine walizalika taharrara min saitarati dunya wannan yasa sayyidina Umar ya yantu daga galabar da duniya za ta masa ma'ana duniya ba ta yi galaba kansa ba duniya ba ta yi rinjaye a kansa ba sai zamanto ya yantacce ne dangane da galabar duniya duniya ba ta rinjaye shi ba duniya ba ta yi galaba a kansa ba saboda wannan kallo da yake yi wa duniya a matsayin ta na a matsayin duniya ta gona da za a yi shuka wacce za a girbi shukar a lahira duniya ba ta rinjaye shi ba da kayan kawanta bi zakharifiha da kayan kawanta wa zinatiha da kayan kwalliyanta duk basu rinjaye sayyidina Umar ba basu rinjaye a kansa ba wa birayqiha da kuma kayayyakin banƙaye na duniya duk basu rinjaye sayyidina Umar ba basu yi galaba a kan sayyidina Umar ba وخضع وانقاد واسلم نفسه لربه ظاهرا وباطنا wannan yasa tunda duniya da kawanta da kayan alatinta da kayan kawanta duka basirin jayi kan sayyidina Umar ba sai sayyidina Umar ya dankwafar da kansa ya miƙa wuyarsa ya sallama wa ubangijinsa zahiran wa batina afili da koyi wa kana kad wasala ila haqa'iqa istaqarrat fi qalbihi sa'adathu ala az-zuhd fi hadhihi ad-dunya to sai zama sayyidina Umar ya kasance ya kai ga wani gaci wanda gacin da ya kai gare shi ya samu yaqinin da ya tabbata cikin zuciyarsa wanda wannan yaqinin da ya tabbata cikin zuciyar sayyidina Umar ya taimaka wa sayyidina Umar akan zuhudu dangane da wannan duniya ai mun yi bayanin zuhudu wannan yasa sayyidina Umar ya zama mai zuhudu dangane da wannan duniya zuhudu muka ce shine mutun ya karanta buri kenan sayyidina Umar mutun ne mai karanta buri kware da gaske akan duniya sannan kuma mutun ya zamanto yana ganin duniya wulakantacciyar aba makaskanciyar aba to sayyidina Umar haka yake kallon duniya makaskanciya kuma wulakantacciya kaga wannan duka siffa ce daga cikin siffofi na zuhudu yace wa min hadhihi alhaqa'iq daga cikin yaqinai da suka darsu a cikin zuciyar sayyidina Umar wanda suka gadar masa da zuhudu ga sunan kamar haka zai ambato mana su guda hudu abu na farko al-yaqinu tammu bi annana fi hadhihi ad-dunya ashbahu bil ghuraba sayyidina Umar ya samu cikakken yaqini cewa mu da muke rayuwa a wannan duniya muna kamanceceniya ne da baki mu da muke rayuwa a duniyar nan muna kamanceceniya ne da baki aw adiri sabilin ko kuma muna kamanceceniya da mai ketare hanya bako ai algurin da yaje bakunta baya ware kafansa ya shantake ya bararraje yana ji a zuciyarsa yana ji a ransa cewa ni fa bako ne ko yaushe zan iya tafiya saboda haka ba zai shantake ba zai miƙe kafansa ba zai sake jikinsa ba zai sakankance ba haka bako duk inda ka ganshi zaka ga alamar bakuntaka tattare da shi to haka muke a duniyar nan baki ne mun zo zamu tafi ba wai mun zo mu zauna bane na dindindin kenan ba gida bace madawwamiya ba gida bace matabbata gida ne wanda an zo bakunta za a koma to haka sayyidina Umar yake kallon wannan duniya ko kuma a matsayin mu na masu ketare hanya duniyar ta zama mana kamar hanya ce da zamu bi mu ketara mu tafi lahira haka sayyidina Umar yake kallon duniya saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kuntid dunya ka annaka gharibun aw abiru sabilin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da aka samu daga Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da shi wanda Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin cikin sahihin sa nabi yake ce masa yake cewa Abdullahi dan Umar ya kama kafadan Abdullahi dan Umar yake ce masa kuntid dunya ka annaka gharibun yace ya kai Abdullahi dan Umar ka zamanto a duniya rayuwar da zaka yi a duniya kai tamkar bako kamar bako ne da yaje guri zai bar gurin yana ji a ransa cewar ba zuwa yayi ya zauna dindindin ba zai bar wannan guri to haka ya kamata ka rayu a duniya annabi yake gaya wa sayyidina Umar aw abiru sabil ko kuma ka rayu a duniya tamkar mai ketare hanya to kaga bako da yazo guri ai ba zai bararraje ba zai miƙe kafarsa ba malamai sun yi ta kokarin fito da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta wanda ke rayuwa a duniya da bako cewar idan kai dube zuwa ga bako a lokacin da bako ya je sauka gari zaka ga ya sifanta da wasu siffofi wanda yan garin ba su siffanta da su ba daga cikin siffofin da zaka ga bako ya siffanta da su na farko zaka ga wanda yake bako baya gasa da yan gari wajen gurin zama zaka ga yan gari kowa na ta kokarin gina gida amma bako yana ji cewa shi bako ne fa zai koma garin sa saboda haka yana ga ba amfani ya gina gida gurin da yazo bakunta. Yace to kaga wannan siffa ta farko kenan da bako ya bambanta da dangari. Dangari zai nemi fili ya zuba makeken gida, amma bako fa to ai shi bakunta yazo, me amfanin ya gina gida a gurin da yazo bakunta? To kaga wannan na farko kenan. Dangari baya gasa a bako baya gasa da ɗan gari wajen ganin shi sai ya gina gida. Wannan siffa ta farko kenan da ɗan bako da bako ya siffanta da ita wacce yabam da wannan siffar ya bambanta da wanda yake mazaunin gari. Sai siffa ta biyu, baya jin bakin ciki ko ya ji ɓacin rai ko ya samu kansa cikin tashin hankali a yayin da aka ganshi a wani yanayi daban, kamar ya wani yanayi daban. Misali a ga suturarsa ta yi datti bai damu ba, sabanin dangari. Dangari zai je yayi wanka ya sako kayansa a goge, a wanke a goge ya fito. To shi kuma bako bai damu ba dan an ganshi cikin datti, dama ai ba garinsa bane. Sannan kuma gurin da zai samu ma ya gyara kan nasa yana da wahala, saboda haka bai damu ba ya daga hankalinsa. To kaga wannan siffa ce ta biyu da bako ya siffanta da ita ta yadda zai bambanta da dan gari. Ma'ana zai iya sa sutura wacce ba ita ya saba sawa ba a garinsu, kamar dai yana zaman maleji. Sannan siffa ta uku ta bako, idan bako ya tashi zuwa guri ba dukka dukiyansa yake riƙewa ɗungurungum ya tafi gurin ba, yana ɗan riƙe ɗan guzurinsa ne. To haka ake so ka rayu a duniya, ka ɗan samu abin da za ka yi guziri saboda ka samu ka koma gidanka na asali, matabbaci ita ce lahira. Mun gane kwatantan da annabi ya yi, tunda duniya ka zo ta ne a matsayin bako, karka bararraje, karka shantake, ya zamanto ka mance mafa cewa fa kai bakunta ka zo, ka ji cewa fa koyaushe za ka iya tafiya. Saboda haka tunda za ka tafi, me ya kamata ka yi? Ɗan guzurin da bako ya kamata ya riƙa a lokacin da yake matsayinsa na bako, kai ma haka ya kamata ka rayu a duniya. Ka ɗan riƙi guzurin da za ka amfana da shi a wannan bakunta da kake a wannan duniya, gabanin ka koma asalin gidanka shi ne lahira. To shi ne yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake ce Abdullahi ɗan Umar, ka zamanto a duniya kamar bako ko kuma wanda zai ƙetare hanya. Saboda shi bako za ka gama bai san mutane da yawa ba ƴan gari a lokacin da ya sauka a matsayinsa na bako. Sannan kuma bako za ka ga yana karanta hasada wa ƴan gari, galibi idan ka ga an samu hasada daga suya su ne ƴan gari mazauna, suya su sashe wa sashe hasada. Shi kuma tunda ma yaushe ma ya san mutanen da har ma zai musu hasada. To haka ake so fa ka rayu a duniya, ka ji cewa kai bako ne kuma koyaushe za ka iya komawa. To wannan kaɗan daga cikin siffofi na bako da malamai suka ambata ta yadda ya bambanta da ɗan gari. To haka ake so musulmi ya rayu a duniya, ya ji cewa shi tamkar bako ne, ya zo koyaushe kuma zai iya komawa garinsa na asali, matabbaci zai iya komawa yau, zai iya komawa gobe, duk dai lokacin da komawan ya taso zai iya komawa. To kaga in har zaka koma, me ya kamata ka yi? Garinka na asali ya kamata ka yi wa shiri, garinka na asali ya kamata ka yi wa tanadi, ba garin da ka zo bakunta ba. To Sayyidina Umar yana jin wannan a tunaninsa cewar duniyan nan a matsayin bako yake. To tunda a matsayin bako yake, kaga ko bai kamata ya shantake, ya bararraje, ya shantake, ya mance cewa shi bakunta ya zo ba. Wannan dalili na farko kenan. Sai dalili na biyu, Sayyidina Umar yana ganin wannan duniya, anna hadhihi dunya la wazana laha wala qimata laha inda rabbil izza. Sayyidina Umar da ya kalli wannan duniya, sai ya gabata da wani muhimmanci a gurin Ubangijin ɗaukaka, ya gabata da wani kima a gurin Ubangiji. Wato Allah maɗaukacin sarki bai ɗauki duniya da daraja ba, Allah maɗaukacin sarki bai ɗauki duniya da kima ba. To Sayyidina Umar da ya kalli haka, shi ma sai yake duniya kallon makaskanciyar guri, yace illa ma kana minha ta'atun lillahi tabaraka wa ta'ala. Kawai abin da yake da kima a gurin Allah subhanahu wa ta'ala a duniya shine abin da ya shafi masa da'a. Amma in ka dauke yi wa Allah subhanahu wataala da'a, Allah yana kallon duniya kasasshiyar aba, Allah na kallon duniya makaskanciyar aba. To sayyidina Umar da ya kalle wannan sai zamanto ba shi da buri a duniya, burinsa lahira ne. Duk wani fadi tashinsa da tanadinsa wa lahira yake yi wa, baya yi wa duniya tanadi. Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yana cewa law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha sharbata ma'in. Wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fidda shi cikin sunan dinsa da sanadi wanda yake ingantacce. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kanat ad-dunya, da a ce duniya ta kasance ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin, ta kasance a gurin Allah ta kai darajarta, ya kai darajar fuffuken sauro, darajar duniya a gurin Allah da a ce ta kai darajar fuffuken sauro, ma saqa kafiran min hashar sharbata ma'i, da Allah subhanahu wataala bai shayar da kafuri sha daya na ruwa ba, da darajar duniya a gurin Allah ta kai darajar fuffuken sauro, to da Allah madaukakin sarki bai shayar da kafuri sha daya na ruwa ba, kenan da kafuri bai isa ya sha ruwa ko so daya ba, inda duniya darajar ta a gurin Allah ya kai darajar fuffuken sauro, kenan darajar duniya a gurin Allah bai kai darajar fuffuken sauro ba. Wannan yake nuna mana duniya a gurin Allah makaskanciyar aba ce, duniya a gurin Allah wulakantacciya ce. To sayyidina Umar yana wannan kallo wa duniya cewa batta da wani kima, batta da wani daraja. To tunda batta da wani daraja, me zai sa ya tsaya yana ta mata wahala? Me zai sa ya tsaya yana ta bata lokacinta akan lokacinsa akan ta? Me zai hana gurin da ke da kima, ke da daraja, sayyidina Umar ya masa tanadi? Ka kenan wanda yake da wayo ba zai tsaya yana wahala ma wannan gida wanda Allah ke ganinsa makaskanci ba, wanda har Allah annabi yake bayyana cewar da darajar wannan gida da muke ciki na duniya, da darajar ta kai darajar fuffuken sauro a gun Allah, to da kafuri bai isa ya sha ruwa ko da sha daya ba. Kenan yanzu da zaka ga kafuri cikin daula, cikin wadata, kaga kafuri da katuwar mota, ya ga kafuri da dakakkiyar shadda, danyar shadda, ya gina bini, katon bini, wannan duk saboda Allah bai dauki duniyan a bakin komai ba. Shi yasa zaka ga kafuri yana watayawa cikin daula. To amma da Allah ya dauki duniya a bar a zo a gani, to da kafuri ko mukurwa ɗaya bai isa yayi na ruwa ba. To sayyidina Umar yana yin wannan kallo wa duniya, shi yasa yake takaita burinsa a duniya. Sannan kuma yana kallon fadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake cewa ala inna ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa ma wala aw aliman aw muta'alliman. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi cikin wannan hadisi da Imam Tirmidhi ya fitar da shi cikin sunan dinsa, wanda wasu daga cikin malaman hadisi sun inganta hadisin, wasu kuma sun raunata shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inna ad-dunya mal'una, nabi yace ku saurara, ai lallai ita wannan duniya da kuke ganinta mal'unatun. Me ma'anar mal'una? Malamai suka ce ma'anar mal'una wulakantacciya, wannan duniya da kuke gani wulakantacciya ce, abar kushewa ce. Mal'unun ma fiha, abin da ke cikin duniyar nan shi ma wulakantacce ne, abin kushewa ne, ba wai la'antacce ba, haka malamai suka ce. Abin da hadisin ke nufi wulakantacce ne, abin kushewa ne, abin da ke cikin duniyar nan shi ma wulakantacce ne kuma abin kushewa ne. Illa zikrullah, sai ambaton Allah, sai ambaton Allah shine ba wulakantacce ba, shine ba abin kushewa ba. Me ambaton Allah? Ambatan Allah suna nan da yawa. Mafi girman ambatan Allah karatun Qur'ani, tunda karatun Qur'ani ai a duniya ake. To duniyar ita wulakantacciya ce, abar kushewa, abun da ke cikin ta wulakantacce ne abun kushewa banda ambatan Allah tunda ambatan Allah ai a cikin duniyan yake karatun alqur'ani a duniyan ake yi to shi ba wulakantacce bane kuma shi ba abun kushewa bane ka karatun qur'ani yana daga cikin jinsin ambatan Allah istighfari na daga cikin ambatan Allah haylala na daga cikin ambatan Allah hamdala na daga cikin ambatan Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim na daga cikin ambatan Allah la haula wala quwwata illa billah na daga cikin ambatan Allah to wannan shine ba makaskanci ba kuma ba abun kushewa ba na'am sai annabi a ƙarshen hadisin yace wa ma walahu wannan lafazi wa ma walahu din malamai sun masa fassarori guda uku cewa duniya makaskanciya ce a bar kushewa abin da ke cikin duniya ma makaskanci ne abin kushewa sai ambatan Allah wa ma walahu da kuma abin da Allah ke so wannan fassara ta farko kenan da wasu daga cikin malamai suka yi kenan duk abin da Allah yake so ba abin kushewa bane yanzu sai mu duba mu ga menene Allah yake so a duniya duk abin da Allah yake so to kalazumce shi ba abin kushewa bane kenan abin da Allah baya so abin kushewa ne makaskanci ne karkashin wannan hadisi yanzu Allah subhanahu wataala yana so a masa da'a kaga da'a ba abin kushewa bane Allah yana so in ya hana bawa abu bawa ya hanu hanuwa daga hanin Allah ba abin kushewa bane Allah subhanahu wataala yana so ka zauna da mutane kai kyakkyawan mu'amala da mutane to kenan yanzu kyakkyawan mu'amala da mutane ba abin kushewa bane Allah yana so ayi azumi kaga azumi ba abun kushewa bane Allah yana so ayi biyayya wa iyaye ba abun kushewa bane Allah yana so a bawa makwabci haƙƙinsa bawa makwabci haƙƙinsa da girmama shi ba abun kushewa bane Allah yana so kai umurni da kyakkyawan aiki kai hani ga mummunan aiki umurni da kyakkyawan aiki hani ga mummunan aiki ba abun kushewa bane Allah baya so bawansa ya jefa kansa cikin halaka yanzu kange kai daga afkawa cikin halaka ba abun kushewa bane mun fahimci wannan bayani to wannan fassara na farko kenan da wasu daga cikin malamai suka yi na wa ma walahu da duk abin da Allah yake so shi ma ba abun kushewa bane a duniyar nan fassara ta biyu da wasu daga cikin malamai suka yi na wa ma walahu wa ma walahu dinnan suka ce lamiri ne da zai koma zuwa ga ambatan Allah duniya wulakantacciya ce abun kushewa ne banda ambatan Allah da duk wani abu da ya dace da ambatan Allah yayi kamanceceniya da ambatan Allah yake marawa ambatan Allah baya to kaga abin da zai kamanceceniya da ambatan Allah marawa ambatan Allah baya suna nan da yawa su sallah su azumi su zakka su haji su karatun alqur'ani dama shine asarin ambatan Allah ko kyauta sadaka murmushi a fuskan dan uwanka musulmi fadin tattausan magana wa dan uwanka musulmi wannan duka zai shiga karkashin abubuwan da suka dace da ambatan Allah to sai fassara ta uku da malamai suka yi duk wani abu da ke kusa da ambatan Allah kaga fassara ta biyu da fassara ta uku kusan abu daya ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallam a karshen hadisin yace au aliman au muta'alliman sannan mai neman ilimi shi ma ba abun kushewa bane wanda yake koyar da ilimi shi ma ba abun kushewa bane shine au aliman ko mai karantarwa malami au muta'alliman ko mai koyo dalibi kenan duniya wulakantacciya ce a bar kushewa ce banda ambatan Allah da duk wani abu da ke bangaren ambatan Allah cikin abubuwan da Allah yake so ya yarda da su ko kuma malami mai karantarwa ko dalibi mai koyo waɗannan duk ba abun kushewa bane kenan in ka cire waɗannan abubuwa da aka ambata ambatan Allah da abin da Allah yake so ya yarda da shi da malami mai karantarwa da dalibi mai koyo in ka cire waɗannan sauran abubuwa duka abun kushewa ne gurin Allah subhanahu wataala to wannan abu na biyu kenan da sayyidina Umar yayi kallo zuwa gare shi yasa yake kallon duniya a matsayin wulakantaccen gida sannan kuma baya kai kawo wajen ganin yayi tanadi wa duniya din sannan yake rage burinsa a duniyar to sauran abubuwa guda biyu waɗanda suka sa sayyidina Umar yake zuhudu ga duniya ina ga lokaci ba zai ba mu daman ambaton su ba sai Allah kai mu haduwa ta gaba abubuwan da muka karanta wanda suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuban harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh